Ojinaka. Mujogs. So Black Boy.
Karkazagin, Karkayabini, Innalalachi, Innalalachi, Karkazagin, Karkayabini, Innalalachi, Karkayabini,
Innalalachi, Karkayabini, Innalalachi,
Karkayabini,
Innalalachi,
Karkayabini, Innalalachi,
Basira with a basira al janna.
Basira with a basira al janna.
Inde zaji ne baye gari, baye gari, baye gari. Zakuyi kugama,
zakuyi kugama.
Bade zaji bane,
bade zaji bane.
Bade gulma bace,
bade gulma bace.
Basa ido bane,
basa ido bane.
Zakuyi kugama,
zakuyi kugama.
Bade zaji bane,
bade zaji bane.
Bade gulma bace,
bade gulma bace.
Basa ido bane,
basa ido bane.
Ina lafi kana zagi na ni da kai za'ara sai waye ma mai hankali. Waze na ɗarar wani, waze raba al'amarin. Akina nake babu taimako, haka wai suke so ba su tsaye ni. Ala ne ke kare ni, babu mai jare ni, jare ni.
Babu mai kare ni, Allah ne yake kare ni. Ko mai rai tuwa kyale ni, dan cikin kowa mai ciyar da ni. Duniyar ni kaɗai ne na zo, dukanmu daban-daban muka zo. Rike gaskiyar ka kai ka ce za ka zo da munafu. Haka Allah ya so.
Karkazagini,
Karkayabini,
Innalalachi,
Karkayabini,
Karkazagini,
Karkayabini,
Bakai Kalalachi,
Basira wuta basira aljanna,
Basira wuta basira aljanna.
Inde zagi ne baya kari,
baya kari, baya kari.
Basira wuta basira aljanna,
Basira wuta basira aljanna.
Inde zaji ne baye kari,
baye kari, baye kari.
Zakuyi kugama,
zakuyi kugama.
Bade zagi bane,
bade zagi bane.
Bade gulma bace,
bade gulma bace.
Basa ido bane,
basa ido bane.
Zakuyi kugama,
zakuyi kugama.
Bade zagi bane,
bade zagi bane.
Bade gulma bace,
bade gulma bace.
Basa ido bane,
basa ido bane.